kira da kungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawan cinkoso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama dan kasa inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin kaidoji da aka gindaya na kare kawunan su daga kamuwa da cutar coronavirus shugaban kungiyar likitoci na kasa professor Innocent Uja yayi bayani yana cewa
Should we be talking about national identity card now, where people are changing and climbing over one another? What is urgent in getting national identity card? I keep my phone, Peter now kicking. Up to today, I don't have an identity card.
A nan Professor Uja ne ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistar katin zama dan kasa a yanzu ba duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus Professor Uja ya ce tun shekara 2015 ya yi rajista amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama dan kasa Professor Uja ya ce abin da ya kamata a yi shine a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi kokarin dakile ta amma ga babbar jami'a a hukumar zama dan kasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta yi tsokaci akan batun dakatar da wannan aiki inda ta nuna damuwarta tana mai cewa
ai ba rajistar mutane miliyan 200 zani bane dake cikin kasar Najeriya an ce masu sim sun kai miliyan 80 miliyan 80 nan ni kaina ina da sim guda 5 wani 7 gare shi wani 10 gare shi so kwata-kwata masu sim din da zasu kawo nin wannan number da ake fada ba su fi wata kila miliyan 40 ba ko 45 a yanzu a rumbubu muna da miliyan 45 so nawa zai ta daga abubuwa gaskiya ce in za a fade ta a fade ta
amma ga daya cikin matasa da ke kokarin ganin ya samu katin zama dan kasa wannan batu na rajista akwai abin dubawa
sunana Said Ibrahim abinda ne observing da yake cewa suna da karancin ma'aikata da suke rajistarin mutane akwai mutane da yawa a cikin tunda mun gudu da safe ba mu samu ba za mu tafi
batun rajistar katin zama dan kasa na daukan hankalin wasu hukumomin gwamnati wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haddara na kasa FRSC a karkashin jagorancin Boboye Oyeyemi ta bada umarni cewa nan da yan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistar abin hawarsa ba sai da katin zama dan kasa Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.